Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM gami da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau ranar 10 ga watan Yuli na shekarar 2017 Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai
to sojojin Iraq na abun gida-gida suna kakkabe gauran mayakan ISIS a birnin Mosul wata kungiyar saka ido a yakin da ake yi a Syria tace a yau din Litinin yarjejeniyar tsagai tuta na aiki a larduna uku na kudancin kasar din abinda ba a rasa ba sannan dan farin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya taba ganawa da wata lauya mai alaka da fadar gwamnatin Russia
to sai a biyo mu don jin cikakken labaran a shirin namu na yanzu za ku ji mutane uku sun mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon ruwan sama mai tsananin karfi a garin Cintabaradin dake Nijar bayan haka za ku ji rahoto akan yan kungiyar Boko Haram guda 52 da suka tuba kuma aka fara koyar da su yadda za su yi mu'amala da mutane muna kuma dauke da rahoto akan manoma da kuma yadda suke hangen wannan damunar a kasar Nijar bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haran ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran gida-gida kuma inci sojojin Iraq ke bi suna kakkabe gauran mayakan ISIS a birnin Mosul a daidai lokacin da jami'an gwamnatin kasar kuma ke murnar yin nasara a yanzu fadan ya rage ne a wata matsatsiyar unguwa inda har-haren jiragen sama da sojojin gamayya ke kaiwa ke jijjiga gidajen da ke hannun sojojin Iraki. Sojojin sun bayyana fadan na ƙarshe da cewa shi ne ya fi ƙazancewa a jerin fadace-fadacen da aka taɓa yi da ƙungiyar ISIS saboda shiga gidaje da suke inda mayakan ISIS suke ɓoye saye da rigunan ƙunar baƙin wake. Jiya Lahadi, a daidai lokacin da rana ke faɗi a birnin Mosul ne. Tawagar Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ta bar birnin Mosul din da aka kubutar wasu ƴan wurin da ke cike da murna sun taru don bayyana farin cikin su da zuwansa sun sasseta kamarorin wayoyin salularsu don ɗaukar hotuna a yanzu akasarin birnin na Mosul na ƙarƙashin ikon sojojin Iraki ne ta yadda mayakan suka makale a wani ɗan wurin da bai wuce mita 200 murabba'i ba sojojin Iraki sun ce mayakan ISIS din da suka rage ƴan wato taran arada da kani waɗanda akasari ma ba ƴan asalin Irakin bane don haka a gare su duk wani fada na amutune ko a rairai suna ta mana kashedi cewa maza ku fice daga wannan ƙasa ta musulmi kafirai kawai a cewar Barak Razak wani sojan Iraki na musamman a fagen daga a jiya Lahadi ya ƙara da cewa sannan sai muka ga sun shiga sanya rigunan ƙunar baƙin wake sai muka jefa musu gurneti muka ja baya sannan muka kira jiragen yaƙi sojojin sun yi kiyasin akwai mayakan ISIS wajen 100 zuwa 150 da har yanzu ke turjewa a birnin na Mosul.
To wata kungiya da ke saka ido a yakin da ake yi a Syria ta ce a yau Litinin yarjejeniyar tsagai ta wuta na aiki a larduna uku na kudancin kasar in banda rahoton ƴan tashe-tashen hankula a nan da can. A inda su kuma gwamnati da ƴan tawaye ke shirin fara tattaunawar zaman lafiya ta zagayewar baya-bayan nan da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukar nauyinta da zimmar kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru 6 ana kwabzawa. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam da ke Syria ta ba da rahoton saba mai yarjejeniyar kwance ɗamar a ɗan nan da can a lardunan da Ra'a da kuma Qunitra lardunan da tsagaita wutar ta shafa wanda ƙasashen Amurka da Rasha da Jordan suka taimaka aka cimma har da Sweden. jami'an diplomasiyar kasashen Amurka da Rasha da Jordan sun taimaka aka cimma wannan yarjejeniyar kwance kamarar ne a bayan fagen taron kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya wato G20 wanda aka yi a Hamburg na kasar Jamus ko da yake da gwamnatin Syria da ƴan tawayen babu ɗayan su da ya kasance wurin tattaunawar zaman lafiyar wani jami'in gwamnatin Syria ya gaya ma kafar yada labarai ta Reuters cewa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na marhaban da duk wata hanyar warware matsalar cikin lalama.
Dan farin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya gana da wata lauya mai alaka da fadar gwamnatin Russia jim kadan bayan da mahaifinsa ya zama dan takarar jam'iyyar Republican da zummar samun wasu bayanan da za su taimaka ma yaki neman zaben mahaifin nasa. Dan Donald Trump din ya tabbatar a wata takardar bayani cewa ya gana da wata lauyar Russia mai nasaba da fadar Kremlin kuma ya amince a yi ganawar ce a watan Yuni shekara 2016 bayan da ta gaya masa cewa tana da wasu bayanan abubuwan fallasa game da ƴar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Yayin ganawar da wannan lauyar ta Russia Natalia Valensnikaya babu wani bayanin da ta bayar ko kuma ta yi tayin bayarwa a cewar ɗan Trump ɗin. Nan da nan sai ya tabbata cewa ba ta da wani bayanin kirki. Dan Trump din ya ce ubansa bai da wata masaniya game da wannan ganawar. Fadar White House ta yi kokarin maida batun ganawar dan Trump din da lauya Natalia Valensnikaya din mara tasiri bayan rahoton jaridar New York Times na ranar Asabar inda aka fara bayyana ganawar. Waɗanda suka kasance a wurin ganawar wadda aka yi a katafaren ginin Trump din nan na New York wato Trump Tower sun hada da Jared Kushner, surukin Trump, wanda daga baya zama wani babban mai bayar da shawara a fadar White House, da Paul Manafort, wanda a lokacin shi ne chairman ɗin kwamitin yakin neman zaben Trump.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yan sa'o'i bayan dawowarsa daga karo na biyu na ziyarar aiki da ya kai kasashen ƙetare a matsayinsa na shugaban ƙasa Donald Trump da muƙarrabansa sun fito ƙarar jiya Lahadi suna ta bayyana ziyarar aikin da cewa cike take da matuƙar nasara. Shugaban ma'aikatan fadar White House Reince Priebus ya gaya ma waɗanda ya yi hira da shi a gidan talabijin ɗin Fox News jiya Lahadi cewa shugaba Trump ya kasance jangwarzo a taron G20 da aka yi a Hamburg na ƙasar Jamus. Trump ne ya fara sa tsuntsumar bayan da ya yi ta aikawa da saƙon Twitter inda ya yi ta zayyana nasarorin da ya yi ciki har da tsagaita wutar da aka cimma a Syria wanda ya ce zai cici rayuka. Sannan ya yi nuni da cewa ya yi gum kan batun ci gaba da ƙaƙaba ma Rasha takunkumi a yayin ganawarsu da shugaba Vladimir Putin. Ya rubuta cewa ba a tattauna kan batun takunkumin da aka ƙaƙaba ma Rasha ba a ganawata da shugaba Putin. Ya ƙara da cewa babu abin da za a yi sai in an warware matsalolin Ukraine da Syria. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ruwan sama mai tsanani ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a garin Cintabarade da ke ƙasar Nijar. Ga Haruna Mamani da cikakken rahoton.
Ruwan sama da aka shata ta kamar da bakin ƙwarya tare da iska mai ƙarfin gaske ne suka abka magundumar Cintabaradan ta janguriyar Nijar a cikin jihar Tawa tsakanin ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 9 na daren Lahadin da ta gabata, abinda ya haddasa rasa rayukan waɗansu bayan Allah tare da jimuwa mai tsanani ga waɗansu. Haka ma dukiya mai yawa ce ta hallaka har da tashin kwanonin gidaje masu ɗimbin yawa a cikin garin, kamar yadda shugaban gundumar Cintabaradan cewa da Abbas Ilitinin ya yi mini ƙarin bayani a lokacin da muka tattauna da shi ta wayar salula a ɗazu-ɗazun nan.
Mun ka samu gidaje wanda suka faɗi, sai zama akwai cikin gidajen na akwai wanda suka faɗi a mutane suna kwana kan nufin. Don ka akwai iyali guda wanda mutum kamani mutum takwas gida ya faɗi an samu rasuwa mutum uku. An samu wanda suka yi rauni sosai mutum cikinsu guda mace har gama ta abinci akwai mutum biyu wanda kwaronin su dai ba sun samu rauni dai mai ba haka nan ba sosai cikin wanda akwai yarinya guda wadda tana da kamar shekara guda da rabi da wadda su ne suka mutu dai za a ce dai su ba su samu komai ba wanda wanda akwai gidaje biyu a dai wanda sun wari an samu kasuwa an samu shaguna jiya da dai wanda suka wari jiya da dai dai za mu ce dai ba mu kwana bana ana an kwana ana kawo mutane ana kawo mutane da shi don su kiyaye kayansu wanda suke cikin bisa hanyi suna bisa hanyi yawa kuriya da jama'a sun taru sun kama mutane.
Har izuwa lokacin da nake aika wannan rahoton gidaje na ci gaba da rugujewa a garin na Cintabara dan Sidi Muhammad Sidi ya kara mana bayani game da abin da ya faru a can cikin garin na Cintabara dan
gidaje a cikin gidaje da yawa ba su
tolo wanda abisa ruhi na gidaje kenan duka iska ya dauke su
wannan mun san bangare da su kuma ta bangar na radio da kan shi ta yayi play dish
iska yana dishi
ya na dishi mai bakon ta kasma gidaje suna cike da ruwa
to ba a samu hasarar rayuka ba
mutum mun san fotoko da sun mutu da yawa sun kawo ciwo
yanzu haka ana yace akwai mutane asibiti kokonce kenan
ana aka yi wurin da mun da wurin business
an ta wajen business wadanda suka rasu sama da shekaru 40 ne mutanen garin na Cintabara dan ke cewa basu ga irin wannan ruwan sama da iska mai karfin gaske ba hasali a sassa daban-daban na kasar ana fuskantar irin wannan ambaliya yanzu haka abinda masana ke cewa bai rasa nasaba da canjin yanayi da kasashen duniya ke fama da shi a wannan lokacin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to Allah ya kiyaye gaba har ila yau a kasar ta Niger din manoma sun tofa albarkacin bakin su akan wannan damuna ga tamar abari dauke da rahoton
yanzu haka dai damuna ta girku a sassa daban-daban na jihar da magaran inda tuni manoma suka yi nisa a noma kamar yadda waɗannan manoma da na samu a gonakin su suka shaida ma muryar Amurka
Malam Sali damuna alhamdulillah damuna kina gindi tabarakallah amfani yana da kyau kun shifka wahazi da wake da gyada da dawa a mataki yanzu dai gashi muna noma da tunu dan cire-ciren ciyawa amma yanzu alhamdulillah amfani bai da ajishiwa ko ina inda kana wata barkalla masha Allah
lahir sunana amfani na da kyau kuma yana tafiya yadda ake so tun cikin azumi muka fara gaskiya mun da noma babu su zuwa sauran tabura da
Adamu Muhammad a yanayin da muna dai muna ganin al'amar kamar za mu dace damuna alhamdulillah mun gode Allah zuwa gyada zuwa hadi dai muna gani har yanzu ba wata matsala a gare shi kuma gashi muna samun ruwan shuka yabanyan nan da muke gani a gaban mu muna ga alamu zamu dace insha Allah
babbar matsalar da ke addabar masu gona dai bai wuce kwari tsutsa da sauran cije-cije ba sai dai kawo yanzu manoman sun shaida mun basu fuskanci waɗannan matsaloli ba
a yanzu dai babu wata matsala da muke fuskanta tunda yanzu an hani kin ga gashi nan tabarakallah akwai ruwa kuma yana da kyau tsutsa ma da take da ko yanzu babu ta tamu ko dai yanzu abinda muka samu dubakin abinda Allah ya ba mu shine muke aiki da shi aiki mutaki na gargajiya shine muke aiki da shi
akwai tije-tije wanda suka dan fara muna ji labari can kudu akwai wata tsutsa wanda take kama hatsi anan da sauki gaskiya nan da sauki taki gaskiya mu dai ba mu samu ba kuma muna neman shi amma kuma wanda muke so za a kawo mu da ke da kuma rigan shuka mun yi so a kawo mu da bature
na kuma ci karo da wasu jaruman mata a wani kwari na noman miyar kubewa suna ta faman noma
sunana Barira noman miya ne nake na shirka miya ta kuma nake nomewa in aka kombi halu wanda sake tiya mu kuma mu maimaita ta saboda in ta idiya da ita muke ci muke sha muke ruhi a diyan muke wa diyan mu sutura kuma mu ma muna ci muna sha mu ma muna bukatun mu na komi da komi wannan gebila in nayi ta ni in samu mutum sha mijina shi ma in da hali shi ma bashi nake shi ma ya ci ya sha a ciki tunda wannan miya muna samu muna ci muna sha an Allah ubangiji ya taimake mu
sun da yi kira gwamnati ta taimaka musu da taki da kayan aiki
ni Barira a garin Barje ina so gwamnati ta taimaka mu da taki da abin da za a ci a sha kuma da kayan aikin kwari da muke yin shi
na nemi karin bayani daga bakin hukumar gidan gona sai dai hakan bata samu ba director an ce baya nan tamara bari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
to Allah ya bamu damuna mai albarka a Najeriya kuwa ƴan kungiyar Boko Haram guda 52 da suka bada kai sun shiga sansanin daukar sabbin darussan rayuwa ga Abdul Wahab Muhammad da cikakken rahoton
the event I witnessed today is actually the second string of clients that we are handling in the camp. At the beginning of this year, we handled 6 of them. They graduated from this camp last month, June. And today we brought in 52.
Ganawa da manema labarai kwamandan sansanin operations red corridor manjo general Shafa yace hidimar da zaku ganewa idan ku shine irin sa na biyu a wannan sansani a farkon wannan shekaran an kula da yan kungiyar guda 6 kuma an yaye su a watan Yuni a yanzu kuma an kawo guda 52
while they were here they were exposed to various programs psychotherapy psychosocial they were also exposed to
Manjo General Shafa yace a zaman su na sansanin ana gyara halayen su a fannin sauye tunani da zamantakewar hulɗa da jama'a da ma batun tu'ammali da kwayoyi na maye
collaborating with National Directorate of Employment few of them have indicated interest in tailoring barbing few of them have indicated interest in welding few of them have indicated interest in farming A few of them have indicated interest in carpentry and even auto mechanics. It is expected that at the end of their training here, they will be empowered with tools to work with and then some form of micro loan to set up.
Kan batun sana'a kuwa manjo General Shafa ya ce an kulle yarjejeniya da hukumar koyar da sana'a ta kasa. Inda wasu daga cikin su suka nuna sha'awar koyon dinki da sana'ar aski da kuma masu sha'awar aikin walda har ila yau wasu daga cikin su suna son sana'ar noma da kuma masu sha'awar aikin kafinta da ma kuma na masu son koyon gyaran mota komandan sansanin ya ce a ƙarshen samun horon su za a ba su kayan sana'ar da aka koya musu za a kuma ba su dan karamin bashin kuɗi wanda zai taimaka musu kafa jari idan sun koma cikin al'ummomin su daga bisani kuma ɗaya daga cikin tubabbun kungiyar Boko Haram din ya gabatar da takaitaccen bayani kamar haka
sunana Saleh Mahmud daga can garin Goza kauyen kuma na waya Alhamdulillah mun godewa Allah yadda gwamnati zai karbe mu da hannu biyu muka godewa Allah an Allah ya ta kuma zamu taimake masa kafin zamu yi taimako kamar yadda shi ya karbe mu da hannu biyu insha Allah ku kuma shi ya rike mu to alhamdulillah mun godewa Allah zuwan da muka yi zuwan nan da kuyar kuma idan ka karbe mu mun godewa Allah inda Allah ya riga ya kare tare da mu dai alhamdulillah wanda gwamnati ya zai karbe mu haka har ya ba mu gado da girin sange da ya ba mu dai mun godewa Allah akan haka duk lokacin da shi Allah ya ba mu sa'a muka zo muka gama ayyukan da shi ya samu kuma to sai mu koma ga gidansu tunanin zamana zaman lafiya nake tunanin sa yadda ma suka karbi mu haka tunani na yanayin da aka ba mu wahala a cikin shi yasa muka ce to akan da aka ba mu wahala a cikin din muna jin wahala kuma ba ni ka ba bagi shirya ne yau balle bari mu kuma hannun gwamnati din yazo ya cice mu a cikin hannun muna take wallahi har mu yi shika mu yi komai da komai noma ma an hana mu an ce mu tashi mu shiga san bisa sai muka ce ba za mu tashi ba sai muka gudu da tafi kafina
Abdulwahab Muhammad waya Amurka daga Bauchi a Nigeria
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba allura mai ilimi shike morewa
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na ra'asariyar litinin assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatan kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Idan har ma sauraro kuna biye da shirin namu sau da kafa. A makon da ya gabata kun fara jin kadan daga cikin tattaunawar mu da shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama. Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies a Turanci. Tamar gayi Malam Aminu Kano Dr. Garba Shehu sai lokaci ya mun halin nashi ba tare da bata lokaci ba a yau zamu daura daga inda muka dakata a inda Dr. Garba Shehu yake bayane da suka shafi canje-canje da al'ummar jahar Kano za su gani a bangaren ilimi idan Allah ya kai mu nan gaba ba da jima'a
tare da ki mutane dan duniya da gobe ki ama mutabbata kowa zan ba shi da ilimi ba mu daga tsiri ba kai
wannan ya sa ita hukumar kula da ilimin primary da kuma makarantun da suke koyar da malamai an zauna an fito da tsari cikin shekara uku za a tura malaman nan da ba su da kwarewa wanda yawan su ya kai 25,000 zuwa makarantun da za a koyar da su irin ta jeka kadawo domin su zama na sun kware din to alhamdulillah abin da yake so in ce wannan tsari ya kawo babban canji a ma'aikatan ilimi ma gabaki daya saboda lokacin da yan uwa mutanen kasashen wajen nan kamar DFID da TDP suka fahimci muhimmancin wannan tsari sai suka nemi cewa ya kamata mutane da sauran jihohi su koya daga wannan tsarin da Kano ta zo da shi malamai da suke ba su da kwarewa lalle a shirya musu hanya tare da makarantun da suke koyarwa su same certificate din da ake fada na NCE wanda kuma wannan doka ce ta gwamnatin tarayya cewa lalle in mutum yana so ya koyar ya tabbata cewa ina da wannan ilimi na NCE wannan ba karamin wato ci gaba bane dan dai daga ƙarshe ina sa rai a cikin shekarun nan a ƙarshen ta gwamnatin jihar Kano za ta yi wato wani irin fitowa da ƙarfinta ta gaya wa duniya ko ta ga Najeriya cewa malaman da suke koyarwa a cikin primary schools din mu dukkansu sun cancanta su koyar saboda suna da abin da gwamnati take bukata domin koyarwa gabatar da wannan tsari zuwa ga waɗansu manya-manyan makarantu na malantaka ya sa su ma makarantun sun tashi tsaye ba yadda za a yi kana malami baka da ilimin koyarwa kuma ka koyar da ɗalibin da zai zama malami saboda haka makarantun namu ma su ma aka motsa su dole malaman da suke koyarwa su ma su je su nemi babbar diploma ta ilimi koyarwa wanda ina ganin a halin da ake ciki yanzu na ci babban nasara a nan da wata ɗaya da ya shige muka yi bikin saukar karatu na waɗanda suka gama wannan babbar diploma a Gamman House na Kano a lokacin gaskiya akwai dangantaka mai kyau tsakanin makarantun namu da hukumar rijista ta malamai na ƙasa wanda suke shi shugaban wannan hukuma ya zo ya rantsar da wannan ɗalibai da suka gama cewa lalle sun cancanta su samu certificate ɗin da ake nufi da kuma license na koyarwa shi license ɗin in dai ana da shi to ko ina ma aka je za a iya koyarwa kuma ba tare da wani la'akari da babu cancanta ko kuma ba abin da ake bukata ba.
Kayi magana akan abubuwa da suka shafi kwarewar malamai, a to mu duba wannan bangare na daban shi kuma. Ganin cewar duk inda aka ce akwai malamai, akwai kwararrun malamai, sannan kuma ga dalibai, to abu na gaba da zai biyo shine kayan karatu, wanda idan babu su, babu yadda za a yi karatu ya samu ci gaba. Wani irin hoɓɓasa gwamnatin ku ta jihar Kano take yi dan ganin an samar da wada tattun kayan koyarwa a duk makarantun da suke matakin primary da secondary a daukacin jihar Kano baki
daya. A wannan bangare zan ce wato dukiya ta al'umma da gwamnatin jihar Kano take saka a cikin ilimi ya mazarci abinda hukumar kula da UNICEF ta faɗa cewa ai wanda ake magana da 28% na jihar Kano state tana sa wajen 40% a cikin ilimi kasancewar wato akwai makarantu wajen fiye da 5,000 sannan kuma akwai ɗalibai fiye da 3,000,000 akwai malamai fiye da 50,000 sannan abinda ake biya na albashi dukkan wata musamman na primary school ya kai wato 2,600,000 duk wata saboda haka wannan dukiya da ake zubawa a cikin kowane wata lalle a kula da shi kwarai da gaske a ga cewa ana samun sakamako da ake bukata kwarewar malamai da kuma yawan kuɗi da za a sa ba a wato hada da samun kayan aiki ba wanda yake yana da kyau a ce kowa ma kowace makaranta tana da kayan aikin da ake bukata to a gaskiya a bangaren nan zan ce gwamnati tana yin iyaka kokarin ta kuma alhamdulillah muna ganin sakamako ta wannan hanyoyi
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Garba Shehu shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama ta Margayi Malam Aminu Kano sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wanda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa kai kokarin neman sani don kanka.
Madalla, kafin yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga malama Aisha matar Usaini Dango ta karasu a jihar Yobe. Tace dan Allah ku bani dama domin in mika sakon jajantawa ga al'ummar garin Silaja dake jihar Neja sakamakon ambaliyar ruwan sama da ya same su wanda ya sanadiya asarar dukiya mai yawan gaske. Da fatan gwamnatin jihar da masu hannu da shuni za su tallafa ma waɗanda abin ya shafa domin rage radadin asarar da suka yi. Da fatan kuma Allah ya kare hakan a nan gaba. Sai kuma wasiƙa mai cewa assalamu alaikum sashen Hausa. Dan Allah VOA muna so ku ba mu dama mu jajantawa al'ummar jihar Lagos bisa ruwan sama da aka tafka musu kamar da bakin ƙwarya wanda har ya kai ga hana zirga-zirgan ababen hawa da cikar gidaje da ruwa. Da fatan Allah ya tsara sake afkuwa irin hakan, amin. Sako daga Salihu Isa Fane da Isa Kofsi a Sarara da Hamza Galadima birnin Kebbi. Shi kuma Muhammad Ahmad Usman Tangan Makiri cewa ya assalamu alaikum. Ku bani dama na yi kira ga gwamnatin tarayya da kungiyoyin taimakawa al'umma da su taimakawa iyalan ƴan kungiyar civilian JTF na jihar Borno waɗanda ƴan kungiyar sama da 680 suka rasa rayukansu a yakin da suke yi da ƴan kungiyar Boko Haram, ganin yadda suka sadaukar da rayukansu domin kare al'ummar su da kansu. Da fatan gwamnati za ta taimaka. Sai kuma wasiƙa mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika yawaitar shaye-shaye da ƴan mata da samari ke yi a wannan lokacin tabbas hakan abin takaici ne matuƙa. Da fatan Allah ya shirya mana zuri'a baki daya. Sako daga shugaban masu sauraron VOA Hausa na jihar Katsina Comrade Sanin Shaga kofar Kaura Katsina. Shi kuma Abdulkadir Lawal Sha Iskawa Katsina cewa yi assalamu alaikum VOA. Ku bani dama in yi jinjina ga gwamnatin jihar Katsina akan namijin kokarin da ta yi a yau na kona makaman da aka samu bayan sulhu da ƴan kiwo haram. Hakika hakan abin ayaba ne, muddin ya dore. Daga ƙarshe nake kira da sauran jihohin mu na arewa da su yi koyi da jihar Katsina don kawo ƙarshen ƴan kiwo haram. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, muna addu'a tare da fatan Allah ya sa kammala taron G20 da aka yi a Jamus ya zamo alkhairi ga al'ummar duniya baki daya. Sako daga Mallam Larwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran, Najeriya.
To kafin mu karkare ga Ibrahim Garba da takaitattun labarai.
To a takaice, gida-gida kuma inci-inci sojojin Iraki ke bi suna kakkaɓe gyauran mayakan ISIS a birnin Mosul a daidai lokacin da jami'an gwamnatin ƙasar kuma ke murnar yin nasara. A yanzu fadan ya rage ne a wata matsatsiyar unguwa inda hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya ke kaiwa ke jijjiga gidajen da ke hannun sojojin gwamnati. Dan farin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya gana da wata lauya mai alaka da fadar gwamnatin Rasha jim kadan bayan da mahaifinsa ya zama dan takarar jam'iyyar Republican da zumar samun wasu bayanan da za su taimaka ma yakin neman zaben mahaifin nasa. Dan Trump din ya tabbatar a wata takardar bayani cewa ya gana da wata lauyar Rasha mai nasaba da fadar Kremlin kuma ya amince ganawar ce a watan Yunin shekara ta 2016 bayan da ta gaya masa cewa tana da wasu bayanai na fallasa game da Hillary Clinton ya takarar Democrat.
To madalla masu sauraron mu, anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Saida Hamdun da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Malam Al. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.